Kimanin mutane 21 ne ‘yan bindiga suka hallaka da yammacin ranar Alhamis ɗin nan a jihar Niger, Nigeria. Bayanai daga yankin Madaka a ƙaramar hukumar Rafi ta jihar Niger na nuna cewa maharan sun aukawa garin na Madaka a daidai lokacin da ake hada-hadar cin kasuwar garin, inda suka buɗewa jama’a wuta. Wasu mazauna garin na Madaka da suka buƙaci a saka sunansu sun bayyana cewa bayan kashe mutanen sun bankawa kasuwar garin wuta, inda babura da motoci suka ƙone ƙurmus kamar yadda suka yi ƙarin bayani.
Wallahi an bindiga nan yau sun mana ta'asa sosai ba kaɗan ba. Wallahi sun kashe mana wajen mutum 20, sun kuna mana shago, sun shiga kasuwa, ka san yau ne kasuwan garin gaba ɗaya suka faɗo mana. Na gaya maka sun kashe mutum, sannan kuma sun kwashi mata da jama'a da yawa, sannan kuma sun kuna kasuwan gaba ɗaya da shaguna na miliyoyin merori.
Lokacin da suka shigo kasuwar Madakar suka tare, farkon kashewa shi ne sun fara kashe da kashe Madakar.
To amma ba jami'an tsaro ne wurin?
To gaskiya ka ga jami'an tsaro dama problem da aika sun asofin ya fara ne daga ɗan banga aka samu problem. Yanda ga shi ne ko da wasu suka gudu ne ko kuma suka bar Madakar shi ne aka samu aka shigo Madakar aka kawo hari. Don gaskiya abin ya yi nuni ƙwarai da gaske.
Hakimin garin na Madaka Alhaji Isa Bawale ya ce daga cikin mutanen da 'yan bindigar suka kashe har da dagacin garin, sannan sun wuce da mutane da dama, da kawowa wannan lokaci ba a tantance yawan su ba kamar yadda yayi ƙarin bayani.
Muna magana da hakimin Madaka ne. Muna nan da bayan ƙarfe 3 barayi suka shigo mana gari. Ya yi mutane 20, kuma duk mashin da ka sani duk wanda ya shigo ta a kasuwar nan banda kuɗi banda abun hawa na gaya maka ya fi miliyan 30.
Yanzu wajen mutum 20 suka kashe?
Ya wajen mutane 21 aka kashe.
A ciki har da shi dagacin nasa?
Har da shi dagacin nasa.
To yanzu babu jami'an tsaro ne wurin ranka yadda?
Babu jami'an tsaro.
Yanzu wani hali garin yake ta?
Gari kan su duk shagunan da kashe na nan kasan a nan cikin garin gana ba inda ba su kuna ba, asibitin ba gaba ɗaya sun kona da gidajen mutane duk sun kokona gidajen mutane.
Ƙoƙarin jin ta bakin rundunar 'yan sanda ta jihar Niger akan wannan hari ya ci tura, domin kuwa kakakin 'yan sanda na jihar Niger Wasiu Abiodun bai ɗauki waya ba. Haka zalika babu wani ƙarin haske daga gwamnatin jihar Niger akan wannan lamari, domin kuwa samun wayar kwamishinan tsaron cikin gida na jihar Niger General Bello Abdullahi Muhammad mai ritaya ya ci tura. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.